Imanin watanni bakwai da suka shude ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin da wani kamfanin kasar China ke yi akan biliyoyin dala bisa alƙawarin kammalawa a shekara ta 2023.
They want to know the speed of work and if I thought they have commenced work, that's okay. You can't say whether they are doing well.
Honorable Rotimi Amechi kenan, ministan lamuran sufurin Najeriya, ke fayyace dalilan zuwan sa Kano domin sanin mizanin aikin da ma ganin yadda aka fara aiwatar da shi. Karamar tashar dauka da sauke fasinjoji da aka tsara yi a garin Yakwa Madobi kafin shiga birnin Kano na cikin wuraren da ministan ya ziyarta. Ko da yake dukkanin al'ummomin da wannan aiki ya keta ta garuruwa ko gonakin su suna maraba da wannan ci gaba da gwamnatin tarayya ta kawo, amma suna korafi kan batun biyan su diyya.
Kaga wacin da yaron can yake faskare?
Eh,
gonatacci.
Na'am.
Da gonan kanni na idan aka kai mana wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita.
Kota kota
wallahi tallahi a ganin kungurin da zamu ta kuɗe ba mu da ita, kuma kazo an sai dubu 150 ko 300.
Malam Suleiman Idris Dashi a yanki karamar hukumar Kiru ya ce wannan aiki na layin dogo ya bi ta kan gonakinsa guda uku, amma naira 250 aka bashi diyya, ko da yake daga bisani an ƙara masa naira 50,000.
Kawai dai in suka zo kamar masu awan fiwon nan waye something big to. Idan ya zo in kana gonarka shikenan, in baka gonarka kawai wuce zai yi, ba su lissafa da ita ba. Abin da aka yi mana mu a nan kenan gaskiya, kuma ba wai ce aka yi mita kaza 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 ba, kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan, kawai sai a wuce. Idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can, gaskiya shi dai ba zai dawo ba. In kana da yar gonarka ita kenan, an zo an baka 50,000 a kai, kuma shikenan ka daina aikata ta kenan, kwata-kwata an raba ka da ita.
Shi kuwa wannan magidancin cewa yake.
Sunana Muhammadu Tasu, Yakun Madobi. Naira 150 aka bani. Darajar waje na wallahi tallahi zai kai miliyan 1. Wallahi tallahi. A kowanne zan kira ma sama da mutum 10. Qur'ani izuta an keta musu gonarsu naira 1 ba su ba. An magana an ce sai kai inshora, muka ce to ai mu ba mu ce inshora ba. Sai kai inshora an baka takarda wuri, ba na kamar na gwamnati ne. Mu kuma na waye? Mu ba na gwamnati ba ne? To mu na gwamnati ne, gwamnati ta kwace gurin mu, bata kai mu gurin zamu wani abu ba. To ina rayuwa mu ya ci koma.
Dangane da wannan batu, minister Amechi na cewa
before we even start we make sure you have been paid.
Yace kafin mu fara sai da muka biya kowa diyya, domin shine matakin farko na aikin. Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen kasa ta Najeriya yayi ƙarin bayani.
Kamar yadda dai ka sani, ka san mutane ai ba rabuwa da ƙorafe-ƙorafe ko yaya yake, amma dai har ga Allah, har ga Annabi, duk wanda muka sani mun biya shi according to yadda abin yake. Da ni ina cikin team din da suke biyan waɗannan, mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba, aikin gonaki ne.
Hakan dai na alamta bukatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar wannan lamari domin tabbatar da adalci da jin kai ga al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.